بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi 20 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da ranar 2 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine kasan na 262 cikin jerin girkusan karatun littafin Zadul Ma'ali fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Komai da ruwanka ne dangane da tarihi da tsarin rayuwa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gudanar da al'amuransa. Malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim akan wannan aiki, musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'adi a halin tafiya, inda ya je ƙasar Makka don aikin haji daga ƙasar Dimashku nesa da iyalanshi da kafinshi. Allah ya saka mishi alkhairi. Dan ba manta ba, muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yana cikin yi mana bayani akan yaƙin ainihin wato Fathu Khaybara. Za mu tashi a inda malami yake cewa: ولما كانت ليلة الدخول قال لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. مالكتي أدرن دا أين يواتو الله سبحانه وتعالى يقدر وننجرم أواشقيش شيني رانا دا أتشجر خيبر دياكي. Sai Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce, idan Allah ya kai mu gobe, zan bayar da tutar shiga wannan gari ga wani mutum wanda yake son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suna kaunarshi. Annabi ya ce yaftahu Allahu ala yadihi, wanda a hannunsa ne Allah subhanahu wa ta'ala zai bude wannan gari a ci nasara a kanshi. فبات الناس يذكرون يدوكون أيهم يؤطاها. سي متاني سكا كوانا سأوان داري سنة تناني سنة تقوكرن سي چنكي انچنكا وانيني وانا متمن دزا أباي وانا توتا وانيني متمن ديكي دوانا مفللا چي وانا سن الله دمان زم الله كما الله دمان زم الله سنة سيشي كما دي زم مفللا ربو دوانا غري. Falamma asbaha an-nasu, yayi da gari ya waye asbahi, ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yuta. Sai ga mutane sun yi farin dango, sun yi asbanci, sun yi jijjibi, sun taho masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taru. Kowa yana fatan ya zama shi za a baiwa wannan tuta, saboda ya samu wacce falala ta kasancewar Allah na kaunarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ma yana kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, bayan da mutane suka taru, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiga ya waiga, sai ya ce aina Ali ibn Abi Talib, ina Ali dan gidan Abu Talib radiyallahu anhu. Fa qalu, suka ce ya Rasulullah, huwa yashtaki aidai, suka ce ai shi yana can ma a kwance idan shi na ci. Fa arsilu ilai, Annabi ya ce qala fa arsilu ilai, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku aika a kira shi a ce ya zo in ji. Fa utiya bihi, sai gashi nan take aka zo da shi. Fa basaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ainihi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mushi addu'a ya tofa masa a cikin idansa. Wada'a lahu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a. Fa bara'a hatta ka allam yakun bihi wajhu, nan take sai wannan ciwo ya warke fas kamar ma bai taba yin ciwo. فأعطاه الراية، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن توتا يبش، فقال يا رسول الله، سيدنا بيجي يا مزع الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا،
kana so ne na yake su har sai sun zama irin mu? Qala, Nabi ya ce, umfud ala rusulika hatta tanzila bisahati, kai dai ka tafi, kai ta tafiya har sai ka shiga tsakiyar garin, thumma ad'uhum ila al-islam, sannan ka fara da kiran su zuwa ga musulunci. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi, ka gaya musu haƙƙin Allah da ke kansu na tauhidi da sallah da makamantansu. Fa wallahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, na rantsi da Allah, li an yahdiya Allahu bika rajulan wahida, Allah ya shirfi mutum ɗaya ta sanadiyyarka, kai mishi wa'azi ya musulunta, kai mishi wa'azi ya dawo kan tafarki ya gane gaskiya, khairun min an yakuna laka humrun na'am, ya fiye maka alheri fiye da a ce kana da garke na tarin raƙuma jajaye. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi, haka nan al-Imam Muslim da Ahmad ta hanyar sahabi Salamatu ibn al-Aqwa, haka nan al-Imam al-Bukhari ya sake fitar da shi ta wata hanya daban a cikin ainihin littafin shi a wurare mabambanta a cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babi da ke magana akan falalar sahabbai a cikin manaqib Ali ibn Abi Talib da kuma wasu wurare waɗanda ba waɗanda. Haka Muslim ya fitar da shi ta wata hanya daban da shi da Ahmad ibn Hanbal ta hanyar Sa'ad ibn Sa'd as-Sa'idi, da Imam Ahmad ya sake fitar da hadisin ta hanyar Sa'd dan Abi Waqqas, wallahu a'lam. Malam ya ce, fa kharaja marhabun wa huwa yaqul, akwai babban jarumi cikin waɗannan kafirai mutanen Khaybara ana ce mashi marhab, sai gashi ya fito yana kirari yana zuga kanshi yana cewa, ana alladhi sammatni ummi marhab, shaki silahi batalun mujarrabu, idha al-urubu aqbalat talahabu, yace ni ne mutumin nan da mamana ta sa mini suna marhab, gani na fito da makami na, ni jarumi ne wanda an gwada shi jiya, an gwada shi shekaran jiya. Yace dissan da yaki yazo yana tumbatsu ya ainihin wato rinci mai koye rincaɗe, to ni ne jarumi wanda aka gwada aka ji. Fa baraza ilayhi Ali bin Abi Yaqul, sai sayyidina Ali shi kuma ya fito yana ce mishi, ana alladhi sammatni ummi Haybara kalayti ghabatin karihil manzara aw ufihim bisai kullas sandara, sai na ya fito yana cewa, ni kuma ni ne wanda uwata ta sa mini suna Haydara, kalayti ghabatin na yi kama da zaki a cikin wato ungurmin daji, karihil manzara wanda ganin shi yake bai wa mutane tsoro, ufihim bisai kullas sandara, yace ina cika wa kowa au komin girman wato abin nan din sa abun awan shi, as-sandara shine wato katuwar tiya ce babba da ake awo da ita, yace wato duk wanda ya mun kayan kara shi ma da mushi kayan kara, eh kayla sandara, na'am, ufihim bisai kayla sandara, ina musu ciko irin ina cika musu ma'auni irin cika wanda ake da babban abun awo. Fadaraba marhaban fafalaka hamatahu wa kana al-fatu, Nabi sallallahu alaihi sayyidina Ali suka kara da wannan kafiri, sayyidina Ali ya mushi ya take shi a ainihin kokon kanshi, shikenan ya fadi nan take mutu, wannan sanadiyar haka aka samu fatu, wa kana al-fatu, fatu din ya tabbata. Wannan hadisi yana cikin sahih Muslim, wacce riwaya ce ta Salamatu dan Aqwa. ولما دنا علي رضي الله عنه من حصولهم اطلع يهودي من راس الحصن فقال من انت يايندا نبي سيدنا علي يتفي يكسدا واتو ودنن gidaje ko anguwanni masu katangudin inda suke boye a ciki, sai ga wani bayahudi ya leko ta sama, ta saman katangan yana cewa, yace man anta, kai wane ne? Fa qala, sayyidina Ali yace, ana Ali ibn Abi Talib, ni ne Ali dan gidan Abu Talib radiyallahu anhu. Fa qala al-yahudi, sai yahudi yace, alautum wa ma undila ala Musa, yace lalle kun samu daukaka, na rantse da at-taura, lalle kun samu daukaka, wato yayi arashi daga sunan Aliyu manan Aliyu ai madaukaki cito alautu lalle ku musulmi to kun samu daukaka akan mu wama unzila ala Musa na rantsi da At-Taura shi da kanshi mana ya gama karaya kenan wannan kafin wannan yana cikin wacce da riwaya ta Salamatu dan Akwa amma wannan karin al-Imam Muhammad ibn Ishaq mai sira da Magazi shi ya ruwaito ta inda yake a wannan kari akwai isnadi ne wanda yake layyin yazo da wannan kari wa hakaza fi sahih Muslim anna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu huwa alladhi qatala marhaban yace haka yake a cikin littafin al-Imam Muslim kamar yadda muka ji cewa Ali dan Abu Talib wannan komanda sayyidina Ali dan gidan Abu Talib shine ya kashe wancan babban kafiri babban jarumi cikin kafiran wato marhab din haka yake a cikin littafin sayyid Muslim haka kuma al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi shi ma ya ruwaito da istadoji daban-daban wanda suke tabbatar da haka wa qala Musa ibn Uqba to al-Imam Musa ibn Uqba shi kuma sai yake cewa an-Zuhri daga ya ruwaito daga Zuhri wa Abil Aswad haka na ku yake wa Abil Aswad to wannan kuskure ya kamata zama wa Abu al-Aswad domin adafi ne akan qala Musa ibn Uqba an-Zuhri daga Zuhri haka ce wa Abil Aswad zai zama ai wa an Abil Aswad ko ba haka bane ba haka bane Abul Aswad shi ma ya fada an Urwata wa Yunus ibn Bukair an ibn Ishaq haddathani Abdullah ibn Salim ahad bani Haritha an Jabir ibn Abdullah anna Muhammad ibn Maslama huwa alladhi qatala cewa Muhammad ibn Maslama shine ya kashe shi wannan riwaya ita kuma tana cikin dalailin nubuwa na bayani tana ma cikin littafin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma har ila yau Hakim ya ruwaito ta kuma isnadin ta kyakkyawa ne qala Jabir fi hadithihi kharaja marhabun al-yahudi min hisn Khaybar qad sami'a silah qad jama'a silahahu wa huwa yartaji Jabir yace marhab al-yahudi ya fito daga cikin wannan katangar gungaruruwa ko anguwani na Khaybar ya gama hada makaman shi yayi shiri sai ya fito yana yin waka da rajaj yana cewa man yubaris wa zai fito na fito da ni wali go mu kara yaki ni da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man li hadha sai annabi ya ce wani ne zai fuskanci wannan fa qala muhammad ibn maslama ana lahu ya rasulullah ana wallahi al-mawtur as-sahih sai sayyidina muhammad dan maslama ya ce ya manzo allah ni ne zan yi maganin shi na rantsi da allah ni na fi kowa cancanta saboda ni ina da bashi akan su ina da fansa da nake son dauka akan su qatalu akhi bil ams jiya wato kwanan baya suka kashe dan uwana shine mahmud kenan yani mahmud ibn muslim wa kana qutila bi khaybar mahmud dan maslama ya zo gonan shi a khaybar a kashe shi fa qala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam qum ilayhi allahumma a'inhu alayhi kai muhammad dan maslama tashi da yake fuskanci wannan arni ya Allah ubangiji ka taimaki Muhammad dan Maslama akan wannan arni falamma dana ahaduhuma min sahibihi dakhalat bainahuma shajara yayin da suke kusa da junan su sai zama akwai wata bishiya a tsakankanin su faja'ala kullu wahid minhuma yalugi biha min sahibi sai kowanne su ya dinga kuya a bayan bishiyar idan dayan abokin karawarsa ya kawo mai sara kullama ladha biha minhu in qata sahibuhu bi sayfihi ma dunahu minha duk wanda ya fake da ita sai abokin karawan nashi ya kai sara sai ya saru wani bangare na bishiya hatta baraza kullu wahidin minhuma bi sahibi haka suka dinga saran bishiyar nan har suka zama sun fito fili kowa na kallon kowa wasarat bainahuma karrajulil qa'i sai ta waye gari bishiyar kamar mutum ne kawai a tsaye haka ma fiha fananun duk an sare rassa ta zama kawai sai dai a tsaye haka kawai itacen tushenta malam yace thumma hamala ala muhammadin fa darabu sannan sai kafirin nan marhab ya kai farmaki ga muhammadu dan muslima ya sare shi fattaqahu bid-darqa ciko Muhammadu sai ya kai ya kare da ayyin wato abin nan din sa garkuwarsa fa waqa saifuhu fiha sai takobin kafirin can sai ta bugu akan abin nan din garkuwar fa abdat bihi sai ta fada ciki ta fasa fa amsakatu sai ka garkuwar ta rike takobin da ya buga ya sara sai ta fasa garkuwa a bayan kama gari wa darabahu Muhammadu bin Muslima fa qatala ga kaman yanzu yana da kike ba zai iya motsa ba nan da nan Muhammadu bin Muslima sai ya sare shi ya kashe shi wanda yake riwaya da cikin littafin Ibn Hisham din da Ibn Isaka da kuma Ibn Ahmad da Hakim da isnadi kikkiawa cewa wanda ya kashe shi ba sai da addu wa kadalika qala Muhammadu bin Sallama fa haka nan Muhammadu dan Sallama ya fada wa mujammi'u binu jariya yayi go arab wa mujammi'u ibn Haritha go na'am wa kadhalika qala Salamatu ibn Sallama haka Salamatu dan Sallama ya fadi wa mujammi'u ibn Haritha haka go da wannan lafazin go to amma abin da yake daidai shine mujammi'u ibn jariya wannan tasfifi ne da yake a cikin bugaggen littafin za mu gani a can gaba waɗannan mutane ne guda biyu da suka bada labari inna Muhammad ibn Muslima qatala marhaba Muhammad ibn Muslima ji waɗannan sahabbai shi ya kashe marhaba wallahu a'lam wa qala al-waqidi haka nan waqidi ya faɗa kamar yadda yake cikin dalailun nubuwa cewa qila inna Muhammad ibn Muslima daraba saqai marhabin faqata'ahuma Muhammadu dan Muslima ya sari marhabu a kafafunsa ya karya mushi fa qala marhabun sai marhabu yace ajhis alayya ya Muhammad ka kara sani kawai Muhammad fa qala Muhammad sai Muhammad yace mushi liqil mauta ka dandani dacin mutuwa kama zaqahu akhi Muhammad kama yadda dan uwana Muhammad da kashe ya sha wahalar mutuwa wa jawazahu ya tsallaka shi ya bar shi yana ta kakari jini na zuba wa marra bihi ali ibn abi talib fa daraba unqahu sayyidina ali shi kuma da yazo ya ganshi sai ya karasa shi ya sare masa wuya wa akhadha salabahu ya ainihin cire abin nan din sa makaman shi da kayan sojan dake jikin shi fa khatasama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi salabi har suka kai ga yin shari'a a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin sayyidina Ali da Muhammad dan Muslima Allah ya kara musu yarda akan waye ya cancanta ya rike kayan jikin wannan kafin fa qala Muhammad ibn Muslima ya rasulullahi ma qad'atu rijlaihi illa taraktuhu thumma taraktuhu illa li yaduqa al-maut yace ya manzon Allah na yanke kafafunsa ne na bashi na ki kara sashi dan ya ji dacin mutuwa wa kuntu qadiran an ujiza alayhi kuma inda naso zan iya karasa shi fa qala ali radiyallahu anhu sadaqa sanna ne ce gaskiya ne abinda wannan malami wannan soja ya faɗa darabtu unukahu ba'da an qatari jinai ni ne sare wuyan shi bayan Muhammad dan Muslima ya riga ya sare kafafun shi fa ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Maslamata sayfahu wa rumhahu wa bikfarahu wa baydatahu sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba Muhammad dan Maslama wato takobin da mashin da hulan kwanon da kuma wato sulkensa wa kana inda ali Muhammad ibn Maslama sayfuhu fihi kitabun la yudra ma fi sai zama wannan takobin tana gun iyalan gidan Muhammadu Maslama suka ci gaba da rike wannan takobi suna aje da ita a jikin takobin kuma an saka wata takarda a jikinta an rubuta wani abu wasu san ko meye hatta qara'ahu yahudiyyu an rubuta ne da yaren yahudanci da aka san kasa gane me aka rubuta sai da wata rana wani ba yahudi ya karanta musu cewa abinda ke ciki idafihi ga abinda ke ciki cewa hadha sayfu marhabi man yadhuku ya'tabi wannan takobin marhabu ne duk wanda ya dantsani wannan takobi ko zai fadi kasa ashe shine zai fadi kasa shi kafiru thumma kharaja ba'da marhabin aquhu yas sannan bayan an kashe marhabu a wannan mubaraza sai kuma dan uwan shi mai suna yasir sai ya fito fa baraza ilayhi zubayr sai zubayr dan awwa sai ya fito ya tare shi fa qalat safiyatu ummuhu sai mahaifiyar zubayr safiya radiyallahu anha tace ya rasulullah yuqtalu bani ya manzon allah karfa a kashe mu dana qala sai annabi ya ce bal ibnuki yaqtuluhu insha ki kwanta da hankali danki ne zai kashe shi allah ya so fa qatalahu zubayr zubayr dan awwa ya kashe wannan kafiri mai suna yasir wa qala musa ibn uqba haka nan musa ibn uqba yace ka bai dake cikin ibnu hisham da dalailin nubuwa na bayyaki yace da qala thumma dakhala al-yahudu hisnan lahum mani'an yuqalu lahum qamus da yahuda suka ga wannan kake dai ba za su iya ba sai suka ruga da gudu suka shige cikin wani hisn wani katangaggen gari nasu wata katangaggiyar anguwa wacce take da ganuwa mai suna al-qamus sai suka je suka kuya فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليله النبي صلى الله عليه وسلم يمسو سيج يكيوي سو ا wannan gari kusan kwana 20 ba shiga ba fita وكانت ارضا وخمتا شديده الحر قساتي وتكي اينين مي زافي مي تسنانن زافي وخما وتكي دا ياشي سنن شديده الحر مي تسنانن زافي فجهد المسلمون جهدا شديدا ذاك المسلمين da ke kewaye da wannan gari suna tsaye akan ababan hawan su wasu a ƙasa suka ji tsananin zafi ne wahala suka sha wahala fadabahul umura suka yanka jakin gida za su ci naman shi fana hawun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akli manzo Allah ya hana ya ci a a haramun waja'a abdul aswadul habashi min ali khaybara kana fi ganamin li sayyidi suna nan a tsaye sai ga wani bawa bakin fata daga cikin bayin mutanen Khaybar Yahudawa sai ga shi ya dawo daga kiwo yana cikin taron dabbobi awakai na mai gidansa falamma ra'a ahla Khaybara dan akhadhu silaha sa'alahum ma turiduna da yaga mutanen Khaybara suna da makamai sun rike makamai suna shirin yaki sai ya ce me ya faru قالوا سكتي نقاتل هذا الذي يزعم انه نبي سكتي مشي اي زامو yaki wannan mutumin ne da ke cewa shi annabi sai ga mu wannan bawa da su ko kafi nafsihi zikrun nabiy sallallahu alaihi wasallam ana ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kimsa mishi kaular manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala bi ghanamihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo tare da wannan tarin awakai ya zo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ma za ta qulu wa ma tad'u ilayhi me ya kiranka menene wa'azin da kake yi menene tafarkin wa'azinka qala sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce mishi ad'u ila alislam ina kiran mutane ne zuwa ga musulunta wa an tashhada alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa an la ta'budu illallah ina kiranka ne zuwa ga kashe da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma kashe da cewa ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma karka bautawa kowa sai Allah fa qala al-abdu sai bawon yace famali in shahidtu wa amantu billahi azza wa jalla yace to wani sakamako ni kuma zan samu idan na shaida hakan nayi imani da Allah qala annabi yace masa lakal jannatu in mitta ala zalika sakamakon da zaka samu shine zaka shiga aljanna in ka mutu akan shaida Allah dai ne da shaida ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kuma bautawa Allah shi kadai da wannan bawa yaji haka fa aslam anta kisi musulmi kuma kale yace ya nabi Allah yace ya manzon Allah inna hadhihi al-ghanama indi aman wadannan awakai da gagani amana ce aka bani aiki aka bani na kiwo فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي يمشي اخرجها من عندك وارمها بالحصباء تتدسو ككورا في cikin sahara فان الله سيؤدي عنك امانتك الله زي cika maka amanatka ففعل شيكن سي كورا سو فرجعت الغنم الى سيدها waɗannan awaki gaba ɗaya suka koma gun mai gidansu. Fa'alimar Yahudi annal gulamahu qad asar, mai gidan shi wanda ya bashi kiwo yana ganin haka sai ya gane cewa to wannan bawa fa shi kam ya riga ya musulunta ya samu alheri. Fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil nasi fa wa'adahum wa haddahum ala aljihadi. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe a cikin mutane ya musu wa'azi wa haddahum ala aljihadi, ya kwaɗaitar da su akan jihadi. A wata nuska ya zo da wa haddahum da ba, akwai mai irin wannan nuska, wannan kuskure ne shi ma na inji wa haddan wa habba, ya ainihin kwaɗaitar da su ala aljihadi. فلما التقى المسلمون واليهود قتل في من قتل العبد الاسود, yayin da aka gamu aka gwabza yaki tsakanin musulmai da yahudawa sai ya zama cikin waɗanda aka kashe su kai shahada akwai wannan bakin bawa. فاحتمله المسلمون الى عسكرهم, a wata nuskar muaskari, amma abin da yake a cikin al-usul da aka kafa wannan bayani shine ila askari, zuwa sojojinsu. In aka ce ila muaskari, zuwa sansaninsu, dai abu ɗaya ne. Fa udkhila fil fusta, aka shigar da shi cikin wata rumfa. Fa za'amu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tala'a fil fusta, ya kaba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya leƙa cikin wannan ainihin rumfa. Da ya leƙa sai yake cewa thumma aqbala ala ashabihi fa qala, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci sahabbai yake cewa laqad akramallahu hadhal abd, hakika Allah ya girmama wannan bawa. Wasaqahu ila khairi, Allah ya jashi zuwa ga alkhairi. Wa laqad ra'aytu inda ra'sihi thnayn min al-hur al-'ayn, na ga mata ƴan aljanna guda biyu a kusa da kanshi. Wa lam yusalli lillahi sajdatan qattu, ya samu shahada ya samu aljanna ba tare da ya taɓa yin sallah ko da sujuda ko raka'a kwaya ɗaya ba. Yanzu ya musulunta, amma saboda ya musulunta da kyakkyawan manufa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kyakkyawan sakamako. Allah ya ƙara masa yi. Malam ya ce, wa ƙala Hammad ibn Salama an thabitin an anasin ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulun fa ƙala ya rasulullah inni rajulun aswadul lawn. A cikin riwaya Anas ya ce wani mutum ne baƙin fata ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya manzon Allah, ka dai ganni ka ga yanayin jikina, ni baƙin fata ne, qabihul wajhi, wanda nake da ainihin fuska mummuna, mutninur ri'i, wanda nake da ƙanshi mai wari, datti yana wari na annakiya, la malali, ba ni da ko kwandala. Fa in qataltu haula'i hatta uqtala, idan naje na shiga cikin wannan yaƙi aka yi jihadi tare da ni har Allah ya sa aka kashe ni, a adkhulul janna, kana ganin ni ma zan samu aljanna? Qala na'am, nabi ya ce kwarai kuwa. Fa taqaddama, wannan mutum ya shiga gaba. Fa qatala hatta qutila, yayi ta fada yana yaƙi har aka kashe shi. Fa ata alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa maqtul, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo inda aka kashe shi. Fa qala, yace laqad ahsanallahu wajhaka, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata maka fuskarka. Wa tayyaba rihak, Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya maka kanshi mai dadi. Wa kaththara malak, kuma Allah zai baka dukiya mai yawa. Wadanda wanda ka rasa a duniya, kyan fuska da kanshi mai dadi da dukiya, yanzu kam duka ka same shi. Thumma qala, sannan annabi ya ce laqad ra'aytu zawjatayhi min al-hur al-'ayni yanzi'ani jubnatahu an jubbatahu an, nabi ya ce na ga mata guda biyu cikin matan shi na aljanna suna cire mishi rigar da ke jikin shi. Yudkhilani fi ma baina jildihi, yadkhulani fi ma baina jildihi wa jubbati, suna shiga tsakankanin shi tsakankanin wannan riga suna cire ta. Wannan riwaya ce ingantacciya wadda al-Imam al-Hakim ya ruwaito ta. Haka nan wa min tariqihi al-Baihaqi a dalailin nubuwa, isnadinta sahihi ne ala shafi al-Imam Muslim. Wa qala Shaddad ibn al-Hadi jaa rajulun min al-a'rabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa amana bihi wa taba'a, wani mutum cikin mutanen ƙauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace masa uhajiru ma'aka ya manzon Allah zan yi hijira tare da kai fa ausa bihi ba'd ashabi sai annabi ya ce to ga wasu sahabbai nan don Allah ku kula da shi falamma kanat ghazwatu khaybara sanda aka je yakin khaybara lanima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shay'an fa qasama annabi sallallahu alaihi wasallama da ya samu ganima ya raba shi wa qasama lil a'radi sai aka baiwa wannan mutumin kauye aka bashi nashi kasam fa ata ashabahu ma qasamahu lahu sai aka baiwa waɗanda aka ce su ne su kula da shi da ba a ganshi ba sai aka bashi aka ce to ga kasam mutumin wa kana yar'a zaharahu dama ya kasance yana musu kiwo na ababan hawan su falamma jaa da yammaci yayi ya dawo daga gun kiwo dafa'uhu ilayhi sai suka ce mishi ga wannan fa qala sai ya ce ma hadha ayi wannan qalu suka ce mishi qasamun qasamahu laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai rabanka ne na yaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin raba ya baka fa akhadahu fa jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wannan dukiya sai ya taho gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ma hadha ya rasulullah sai ya manzon Allah wannan ko menene ka bani qala sai annabi ya ce mishi qasmun qasamtu laka rabanka ne na jihadi aka raba na ganima aka baka qala sai mutum ya ce ma ala hadha tabatu ni ba akan wannan abun dunyan nabi ka ba shi nake ne ba walakin tabatuka ala an urma ha hun wa ashara ila halqati alqihi bisan yace ni na bi ka ne dan a harbe ni a daidai nan sai ya nuna daidai wuyarsa daidai makogaran sa yace a harbe ni a daidai nan da kibiya fa amutu fa adkhul aljanna fa amuta fa adkhul aljanna mutu kawai ta fa aljanna ni abin da nake nema kenan ba na bukatar komai a wurin ka a duniyar fa qala sai annabi yace in tasduqi Allah yasduqka in gaskiya ne kai wannan magana Allah zai gargaza ka summa hada ila kitalil adu ana nan sai aka sake tafiya yaki da wanda da ya jiyo na gaba fa utiya bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa maqtul ana zuwa wannan yakin sai gashi an zo da shi an kashe shi fa qala a huwa da nabi ya ga an zo da wata gawa da kibiya a daidai inda wancan bawan Allah ya nuna sai annabi ya ce shine dai mutumin nan da yace yana so a harbe shi a daidai nan wajen qalu na suka ce shine qala annabi ya ce sadaqallaha fa sadaqa ya gaskata Allah dan haka Allah ya gaskata shi fa kaffanahu annabi sallallahu alaihi wasallama fi jubbati annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi da kafani da wata alkabba da ke tare da ita thumma qaddamahu sannan ya sa shi gaba fa salla alaihi ya mishi sallar gawa wa kana min du'aihi lahu annabi ya masa addu'a yana cewa allahumma hadha abduk kharaja muhajiran fi sabilik qutila shahida wa ana alaihi shahid annabi a cikin addu'a sai yake cewa ya allah wannan bawan ka ne ya fito yayi hijira dan tafarkin ka an kashe shi a gun yaki na jihadi kuma ni shaida ne akan haka wannan riwayi Imam an-Nasa'i ne da Imam Abu Ja'far al-Bahawi a cikin sharh ma'ani al-akha baya ga Baihaqi da ainihin Ibn Hibban kuma isnadi ne kyakkyawa wa qala al-Waqidi wa tahawwalat al-yahud ila qal'at Zubayr da yahudawa suka ji bala'i yayi bala'i sai suka sake yin transfer din kansu suka fita daga wancan qal'ata al-Qamus sai kuma qal'at Zubayr hisnin mani'in fi ra'si qullati wani ainihin wato gari ne mai katanga da yake saman wani dutse fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salasta ayyam kwana uku annabi na gadin sa a wannan wajen fa jaa rajulun min al-yahudi yuqalu lahu uzalun fa qala ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma ba'du yace ya kai baban qasim wallahi in zaka zauna a nan wata guda ma ba'du ba za su damu ba inna lahum sharaban wa uyun domin a cikin wannan wurin da suke suna da ababan shan su wa uyunan tahta al-ard akwai kuma mabbagar ruwa akwai idan ruwa da ke fita ta ƙasa yakhrujuna bil-layl suna fitowa da daddare fa yashrubuna minhu su sha wannan ruwa thumma yarji'una ila kal'atin, sannan su koma wancan wuri su kwance su. Fayamtani'una minka, sun tare kansu daga barinka. Fa in qata'ta mashrabahum alayhim asharu laka, in kana so su zo su nemi sulhu a wurinka, to ka tare babbaga ruwan. Fasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ma'i, daga sai annabi ya tafi zuwa source na ruwa. Faqata'ahu alayhi, ya dade inda ruwan ke bi. Falamma qata'a alayhi kharaj, dai zama babu ruwa dole suka fito. Faqatalu ashadda alqitali, suka zo suka yaki mai tsanani. Wa qutila min almuslimina nafar, har an kashe wasu cikin musulmai. Wa usiba nahwu al'asharati min alyahudi, a kashe kamar mutum 10 cikin yahudawa. Waftatahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace wannan ainihin wato kala'a. Thumma tahawwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-kutayba wal waqih was sulalim hisni al-ibsisna ibn abi al-huqayq, sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake komawa zuwa ga wasu katangun kuma, wanda yake cewa akwai al-kutayba da al-waqih da as-sulasim, duka wasu anguwanni ne wanda su ma katangu ne. Wannan as-sulalim shine anguwar ibnu abil huqayq, ɗaya daga cikin manyan su wanda ya taho daga ainihin wato barin nadir. Fatahassana ahluhu ashadda tahsin, mutanen cikin waɗannan wurare suka kai matuƙa wajen tsare kansu da ɗaukan mataki na kar a shigo inda suke. Waja'ahum kullu fallin kana hazama min nabati wa shaki, sai kuma duk waɗansu wato taron waɗanda suka gudu, wani ɗan taro na mutanen da suka gudu daga wancan ɓangaren, suka zo suka dinga shiga cikin wannan ainihin hisinin ta duk wani lungu min nabati, ta duk wata wani ɗan lungu wa shaki da duk wata maɓulla, suka dinga bin lunguna suna shiga suna taruwa. Fa inna khaybara kanat janibayn, domin khaybara din ta kasance bangarori ne guda biyu. Al-awwal ash-shaq wan naba, akwai wannan bangare na kananan kofofi da lunguna. Wa huwa allazi tatahahu awwalan, shine inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara budewa. Wa janibul akhar, wal janibul akhar athani, dai bangaren kuma al-kutayba wal waqi was sulali, kamar yadda gari misali aka sani akwai anguwanni wata kila a gaba, sannan kuma an shiga ciki akwai su anguwanni ko gefe kuma kamata haka. Ya fara buɗe waɗannan anguwanni da suke gaba, sai kuma sauran mutane suka gudu daga wannan anguwa, sai suka koma suka shige cikin waɗancan wurare. Fa ja'alu la yakhruju min bayni usulihim hatta hamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yansuba alaihim al-minjaliqa, sai suka daina fitowa suka shiru kwana da kwanaki har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tunanin gara fa ya sa musu majaujawa ya harba musu wuta. Falamma aiqanu bil halaka, da suka tabbatar da za su halaka. Wa qad hasarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 14 yawm, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mako biyu yana tsare da su. Sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sulha, sai suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayi sulhu. Wa arsala ibn abi al-huqayq ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, shugaban su ibn abi al-huqayq ya aiko da sako zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa anzir fa ukallimuka wa ukallimaka, ka yadda ni in sako in yi magana da kai. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am, nabi ya ce ba ku mai ka sako. Fa nazala ibn abi al-huqayq fa salaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala haqqi dima'i man fi usulihi min al-muqatila wa tarki dhurriyyati lahu, ya sako suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka'ida sulhu shine babu wanda za a kashe daga cikin sojojin su dake cikin waɗannan wurare, kuma ba za a kama kowa daga cikin ƴaƴan su ko matan su a matsayin bawa ba. Wa yakhrujuna min khaybara, su kuma wanda za su kama hanya su fice su bar wannan ƙasa gabaki ɗaya. Wa ardiha, da dukkanin gonakinta. Bi zararihi, za su tafi da ƴaƴansu da matansu. Wa yukhalluna bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayna ma kana lahum min malin wa ard, za su bar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake cikin khaybara na dukiyoyi da gonaki. Wa ala safra'i wal bayda, da zinariya da azurfa. Wal qura'i wal halaqa, da dukkanin makamai da kayan yaki. illa thawban ala bari insani, in banda tufa da ke jikin mutum, mutum bai dauki akwatin shi ba, bai dauki kudin shi ko asusun sa ba, bai dauki komai ba, in banda kayan jikin shi.
Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi yace wa bari'at minkum dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam in katamtumuni shay'a.
Na yi da duk abin da kuka fara, ku fita da rayuwarku da ƴaƴanku da matanku da abun hawa da rigunan da ke jikinku, ba za ku ɗauki zinariya ko azurfa ko makamai ko duk ko sutura ko duk wani kaya ba za ku bar su a nan. Amma da shari'a, idan kuka ɓoye wani abu ko menene daga cikin waɗannan kuka sace shi kuka ɗauke, idan na kama ku to ba ku da sauran wani alkawari duk abin da kuka ja.
Suka ce sun yarda, fa salihu ala zalika, aka yi suru akan haka. Qala Hamad ibn Salam, anba'ana Ubaydillah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala ahla Khaybar hatta alja'ahum ila Usul, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mutanen Khaybar har sai da ya maishe su suka ruga suka buya a cikin ainihin wato dakunan su da gidajen su katangaku. Fa galaba al-zar'i wal nakhli wal ardh, ya zama ya kwace gonaki da dabilai da ainihin filaye. Fasalahu ala an yujlu minha, suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun yadda su fita daga garin. Walahum ma hamalat rikabuhu, kowa zai dauki iya abinda dokinsa ko raƙumansa zai dauka. Wali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-safra wal bayda, annabi shi zai rike dukkan zinari da azurfa. Washtarata alaihim, annabi alaihi salatu wassalam ya sa musu sharadi, Allah yaktumu wa la yughayyibu shay'an, kar su tsoye wani abu ko su sake wani abu su fita da shi. Fa in fa'alu fala dhimmata lahum wa la ahd, in suka dauke wani abu to ba su da wani alkawari ba su da wani alfarma. Fa ghayyabu maskan fihi malun wa huliyun li Huyay ibn Akhtab, amma da yake Yahudawa ba su da gaskiya ba su da amana ba su san zaman lafiya da mutunci ba, sai suka ɓoye wata babbar jaka, aka ce mask, ita ce jaka wadda ake yi daga fatar raƙumi ko fatar sa, babbar jaka ce kamar ka ce akwati ne lambawa misali. Suka ɓoye shi na Huyayyu ɗan Akhtab ne, abinda ke cikinsa kamar yadda Ibn al-Athir yake faɗa, ya ce abinda ke cikin shi zinariya ce zalla, an yi kimata da dinari dubu goma, dinari dubu goma, asharatu alafi dinar, miliyoyin kuɗi ne waɗannan. Da haka sai suka ɓoye wannan kuɗi za su fita da su. Wa kana ihtamalahu ma'ahu ila Khaybara hina ujliyatin nabiyyu, dama wannan akwatin kuɗin shi Huyay ibn Akhtab shi ya ɗauko shi daga Banu Nadir lokacin da aka yi musu irin wannan ƙuran mun ji a baya. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ammi Huyay ibn Akhtab, sai annabi ya ce ma kawunsa, ma fa'ala masku Huyay alladhi ja'a bihi min an-Nadir, da annabi ya juya ya duba bai ga wannan dukiya ba kuma ya san da ita, sai ya ce ina aka akwatin kuɗi na Huyay da ya kawo shi daga Annabiyu. Qala, sai suka ce adhabatu an-nafaqat wal hurub, ai wannan dukiya da ya kawo ai an gama kashe ta, yaƙe-yaƙe da siyan kayan abinci da biyan kuɗin haya da sauransu duk su ƙarar dukiyar. Sai Annabi ya ce al-ahadu qarimun, ƙarya kuke daga lokacin da aka yi wancan yaƙin zuwa yanzu wani ɗan ƙanƙanin lokaci ne. Wal malu aktharu min dhalika, dukiyar ta fi ƙarfin a ce an kashe ta a wannan ɗan ƙanƙanin lokaci. Zala ya ce ƙarya kuke. Da haka shi wannan kawo na Huyayyu da wannan ƙarya, fadafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila Zubair fasammahu bi'adabi famassahu bi'adabi, sai annabi ya danka wa Zubair shi yace aje a mai interrogation ke aje a tambaye shi. To da aka dandana mashi azaba, wa qad kana qabla dhalika dakhala kharibatan faqala, dama kafin nan an gan shi ya shiga wani khariba, shine kamar wato kufai, wani wuri inda gini ya rushe ko ya lalace da babu kowa, dama an gan shi ya shiga kamar ya dan yi tsugunu haka sai ya fito. Sai da ya ji wahala fa qala, sai ya ce kad ra'aytu Huyayyan yatufu fi kharibatin hahuna,
to ni dai na ga buyayyu yana dan kewayawa a nan wajen fa zahab sai aka ji fa bafu aka kewaya fa wajadul masqa fil khayra sai aka ga sun koye wannan akwatin a wannan wajen tunda ba zai yi su fitar shi ana gani ba daka sun koye shi a wani wuri da ba a tsammanin maboya ce tunanin su idan kura ta lafa sai su dawo su dauke shi da annabi ya gani fa qatala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ibni abul huqayqi sai annabi sa aka kashe waɗannan mutane guda biyu ɗan gidan abul huqayq ahaduhuma zawju safiya binti huyay ibn akhtab ɗaya daga cikin su shine mijin wannan mata safiya uwar mu'minin radiyallahu anha wa saba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nisa'ahum wa zarari daga nan Allah ya kame ƴaƴan su da matan su a matsayin bayi saboda sun karya alƙawarin da aka yi musu wa qasama amwalahum bin nafsi alladhi nafsu ya rabe dukiyar su ganima saboda sun karya alƙawarin wa arada an yi jiliyahum min annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nufin ya kore su fagar fa qalu suka ce ya muhammad da'ana naqun fi hadhihi al-ard ka bar mu a wannan ƙasa nuslihuha wa naqumu alaiha mu ci gaba da noma muna gyara wannan ƙasa fa nahnu a'lamu biha minkum mun fi kusanin yadda ake noma a wannan waje walam yakul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala li ashabihi ghilmanun yaqumuna alaiha kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ba su da bayi ma'aikata wanda za su dinga musu aiki a waɗannan gonaki na Khaybara wa kanu la yakhruguna yaqumuna alaiha kuma su ba za su iya tsayawa su bar komai su su kama noma da kiwo dan haka fa ta'um khaybara ala anna lahum shatara min kulli zar'in wa kulli tamarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku shikenan na ba ku dama ku ci gaba da noma khaybara duk abin da kuka samu rabi na ku yanzu su ne ma'aikata kenan za su dinga aiki amma an yi alƙawari za a ba su rabin duk abin da suka yi harvest wa umma fa ta'um khaybara ala anna lahum shatara min kulli azr'in wa kulli thamarin ma bada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an yutaru ko za su ci gaba da zama suna wannan aikin har zuwa ran da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga damar cewa bari ya kore su kawai ko ya kwace kasar shi wannan yana cikin sunan ta Abu Dawud da isnadi tabbatacce da kuma cikin littafin al-Baihaqi din can dalailun nubuwa da kuma asunan al-Baihaqi ma ya fita da shi مالك يجيب الرواه وكان عبد الله بن رواحه يخرسه عليهم كما تقدم عبد الله بن رواحه شي yake zuwa duk shekara yaje duba abin da suka noma ya ainihin auna ya ba su nasu ya ba ya kwashe wa musulmai nasu shine har suka so su ba shi rashawa din mun karanta a baya suka so su ba shi rashawa dan ya kara musu nasu awam wanda yake da 10 wato misali ya ba Abdullahi 1 shi ko Abdullahi ya ce ai 6 da aka sai musu mai tsira da 3 Abdullahi ya ce musu ba zai yi ba mun karanta a baya riwaya tana cikin littafin Ibnu Salih da Imam Abu Dawud da Ibnu Hibbana da Baihaqi a cikin dalailun nubuwa malam ya ce wa kana Abdullahi ibn Rawaha yakhrusuhu alaihim kama taqaddama wa lam yaqtul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da sunni illa ibn Abi al-Huqayqi lin-nafs alladhi nafsu bayan wancan sulhu iya waɗannan mutane guda biyu da suka karya wannan sulhun su aka kashe da su da aka kwace duke su aka kwace iyalansa a matsayin bayi fa innahum sharatu in ghayyabu aw katam su suka yi alƙawarin cewa in suka koye wani abu fa qad bari'at minhum zimmatullahi wa zimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba su da wani alfarma ko alƙawari fa ghayyabu kuma suka yi abin da suka ba kansu sharadin cewa ba za su yi ba fa qala lahum annabi ya ce musu ayna almal alladhi kharajtum bihi min almadinati hina ajlaynakum ina dukiyar da kuka fita daga Madina sannan muka kore ku qalu zahaba suka ce dukiyar ta kare fa halafu ala zalika suka rantsi akan cewa dukiyar ta kare fa atarafa ibn ammi kinanata alaihi ma bil malihi da fa'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila zubairi yu'adhib wancan da aka ba wa zubairu ya azabtar da shi shine yace ai dukiyar tana nan ƙarya suke fa dafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kinanata ila muhammad ibn muslima faqatalahu shi ma bayan ga annabi sai sa a kishi shi wa yuqalu kuma an ce inna kinana huwa kana qatala akahu mahmud ibn muslim shine ma wanda ake zargin ya kashe mahmud dan muslima dan uwan muhammad dan muslim wa saba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safiyata bint quyay ibn akhtab sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kame Safiyatu bint Huyay wabnata ammatiha da wata ƴar gaggwanta wata cousin dinta wa kanat Safiya tahta Kinana ibn Abi Huqayy wancan Kinana da aka kashe shine mijinta wa kana arusan wa kanat arusan hadithat ahadin bidukhul ta kasance amarya ce sabon aure fa amara Bilalan an yadhhaba biha ila rahali sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Bilal ya tafi da ita ya aje ta a masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa marra biha Bilal wasat al-qatla sai Bilal ya wuce da ita ta tsakiyar gawawaki fa kariha zalika Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Annabi bai so haka ba wa qala hanike cewa azhabatir rahmatu minka ya Bilal haba Bilal ina tausayin da ke cikin zuciyarka wannan yana cikin abin nan sira ta Ibn Ishaq ya za'i ka wuce da mace ta cikin gawawaki kai baka da tausayi ne baka san zaka cutar da tunaninta ba wa arada alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-islam sai Annabi mace ta yi ciki musulunta wa ya ki bayar Allah fa aslamat sai ko ta musulunta fastafaha li nafsi sai ainihin wato ware ta ga kansa ya zabe ta a matsayin baiwa ga shi wa ataqaha sannan sai yanta ta waja'ala itqaha sadaqaha ya bata ainihin sadakinta shine yancinta kuma yake ke cikin Bukhari da Muslim ta riwaya Anas bin Malik sannan yace wa bana biha fil tariq a hanyar dawowa kuma da Anas bin Labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita kuma ya mata walima wa aulama alaiha ya mata walima wara'a bi wajhiha khudra sai yaga a fuskar ta ga wani wuri yayi ja kamar an falla mata mali yayi ya ainihin wato yi kore haka fa qala sai ce ma hadha me wannan a fuskar ki qala ta ce ya rasulullah ya manzon Allah ra'aitu qabla qudumika alaina ka anna al-qamara zala min makani fa saqata fi hajj ta ce mafarki nayi sai naga kamar kafin ka zo ka kawo mana farmaki nayi mafarki sai naga kamar wata ya fadi daga sama ya fado sai ya fado cikin daki wala wallahi ma azkuru min sha'anka yace kuma wallahi sai ne farkin ma ni ba ni da labarin kwata kwata abin da ke da alaka da cewa kuna nan zuwa ko wane ne kai fa qasastuha ala zawji wannan mafarki da nayi sai na gaya wa mijina Kinana din ci da ta gama gaya mishi fa na tsama waje sai kawai sai ya falla marmari shine wannan ga fuska ta kai ja wa qala yace mun tamannaina hadal malikin nabi bil madina kina so ne zuciyarki tana son wancan sarkin ne na madina wa annabi yake cewa sarki wannan riwaya ce ingantacciya imamu ibnu hibban ya fitar da ita ga imamu at-tabarani a cikin mu'jamul kabir da al-bayhaqi a cikin dalailun nubuwa da isnadi kyakkyawa wa shakka sahabatu sabai suka dinga shakku hal ittakhadha surriyatan shi annabi ya riki Safiya ne a matsayin baiwa sadaka aw zauja ko kuma mata aure ce qalu sai suka ce unduru ila hajabi akan irin yadda yake kiyaye ta yake killace ta fa hiya ihda nisa'i babu shakka mata ce gare shi na'am unduru in hajaba ku duba ku gani idan ya mata hijabi ko ya killace ta fa hiya ihda nisa'i to ta zama ta aure ke wa illa in ku bi mata hijabi ba fa hiya mimma malakati min ta zama baiwa ke falan ma rakiba yayin da suka hau abun hawa a hanyar dawowa ja'ala thawbahu alladhi irtada bihi ala dhahriha wajhi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire mayafinsa sai ya lullube ta da shi thumma shatta tarafahu tahta sannan ya danne ainihin gefen ta kasar shi fata'akharu anhu fil masjid da aka sai sahabbai suka yi baya baya cewa to yanzu wannan matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sai suka yi baya baya da ita kasu kusa da ita take wa alimu annaha ihda nisa'i suka gane cewa ta zama daya cikin matan shi sallallahu alaihi wasallam walamma qadima li yahmilaha ala rahli ajallat an tada'a qadamaha ala fakhidi yayin da kuma yazo yana so ya hauda ita kan abun hawa sai abun yayi mata girma a idanta ta sanya kafarta akan cinya sa ta taka ta hawa ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna yin mata kaman dan dakali haka ko dan dandamali da cinya sa mai albarka yace ta hawo sai ta ga abun kai anya kuwa abun yayi mata yawa gatar ya mata yawa fa waga atul kubataha ala fakhiri sai ta sanya gwiwarta ta lanfasa kafarta ta sa gwiwarta thumma rakibat sai ta hawo ya kwanta saka asalin kafa wannan abinda malam ya ambata alƙalai kenan amma abinda ke cikin Bukhari shine lalle kafa din ta saka ta sanya kafarta ta taka cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin da manzo Allah yake wa matan shiga take ta taka cinyarsa ta hau kan raƙumi ma'ana raƙumi ya mata tsawo ko doki ba ta iya hawa ba domin dama daga cikin abin da aka fara labarin ta cewa mace ce gajera me za ta taka ta hau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna irin da zaka sojoji suna yi da ya tsuguna ya sa ya kafe mata kafarsa ta taka ta hau to wannan yadda malamai suka hada riwayoyin shi ne wato farko abin ya mata ya bata mamaki mun ji cewa mijin da na baya mafarki dai ya mare ta saboda zalunci wannan kuma babban mutum irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata kafar shi ta taka ta hau sai abin ya dan yi mata nauyi duk da haka Annabi ya ce mata ba komai ta taka ta hau ba komai shine sai ta taka sai ta hau din radiyallahu anha wa sallallahu sallama ala zawjiha rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam babu saurara an sai mu ainihin wato sai da kasai na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi